daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a kodayaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa a ƙasar Ghana ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan wani shirin da hukumomin ƙasar ke so a fara amfani da shi na ƙayyade adadin yaran da ma'aurata za su haifa.
To sai a ce kawai an tare mu ga uku. Ni gaskiya ra'ayin da bai dace da ni ba.
Gaskiya na support. Ana ce kaman family plan da muke yin ga.
Sannan Babaku Makir zai gabatar da shirin sana'a da lafiya. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masuware, assalamu alaikum. Gwamnatin Afghanistan ta ce Rasha ta ɗage taron sulhu da aka yi niyyar yi sati mai zuwa game da ƙasar ta Afghanistan. A cikin sanarwar da ta fito daga ofishin shugaban Afghanistan a ranar Litini, ta bayyana cewa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da shugaban Ashraf Ghani na Afghanistan sun cin matsaya cewa ɗage wannan taron har zuwa wani lokaci nan gaba. A cikin sanarwar, Ghani ya bayyana cewa wannan taron kamata ya zamanto ƙasar Afghanistan ce ta shirya shi kuma take shugabantarsa. Shima Lavrov ya ce ba shakka sun amince cewa wannan taron ya zama ƙarƙashin kulawar Afghanistan, kuma Rasha a shirye take ta ba ta dukkan goyon bayan da take bukata. Sai dai a wuri ɗaya kuma jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wani jirgin sama daga makwabciyar ƙasar wato Tajikistan ya kai hari a bakin iyakar ƙasar da ya kashe wasu dillalan miyagun ƙwayoyi har su 6. Wannan ko ya biyo bayan batakashin da aka yi ne a bakin iyakar wanda ya yi musabbabin mutuwar jami'an tsaron ƙasar ta Tajikistan. Kafofin yada labarai na cikin gida sun bayyana cewa jirgin na iya zamowa mallakan ƙasar ta Tajikistan ne ko kuma Rasha. Sai dai jami'an ƙasashen biyu sun musanta cewa jirgin nasu ne wanda ya kai farmaki a wannan yankin. Gwamnatin ƙasar Iran ta gaya wa kotun duniya jiya Litinin cewa sake sawa ƙasar takunkumi da Amurka ta yi zai durƙusar da tattalin arzikin ƙasar, kana jefa ilahirin yankin gabas ta tsakiya cikin mawuyacin hali. Daga nan ta roƙi kotun duniya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da ta dakatar da matsin lambar tattalin arziki da hukumomi da ke Washington suke wa Tehran. A cikin wata rubutacciyar sanarwa dangane da wannan ƙarar a gaban kotun da ke birnin Hague, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana matsayin Iran a mazaman mara tushe, kana ya kare wannan matakin da Amurka ta ɗauka a zaman kariya ga ƙasar. Amurka wacce ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron ƙara a yau Talata za ta gabatar da martaninta. A cikin watan Yuni ne dai Iran ta shigar da ƙaran bayan da gwamnatin shugaba Trump ta janye Amurka daga yarjejeniyar da aka kulla da manyan ƙasashen duniya kan shirin nukiliyar ta. Wasu ƙawayen Amurka a Turai suna adawa da ƙudurin sake sakawa Iran takunkumi, suna aiki domin ganin ana ci gaba da mutunta shirin. Bayan rasuwar Sanata John McCain a ranar Asabar din da ta gabata, an saukar da tutar fadar White House domin karin marigayin. Sai dai kuma jiya Litini an sake tada tutar kamar yadda wannan ya haifar da ruɗu da damuwa, wanda kuma da yammacin jiya Litini aka sake saukar da tutar ƙasa kamar yadda aka yi da farko. A dukkan wani mataki na wannan takaddama akan tutar, jami'an fadar White House sun ce suna bin ƙa'ida ne da tsari sau da kafa. Duk da yake wasu ma'aikatan gwamnati sun ci gaba da barin tutar a tsaka-tsaki a gaba ɗayan ranar jiya Litini. Sai dai bisa tsari, muddin ba shugaban ƙasa ne ya ayyana kamar yadda tsarin dokar tutar Amurka ya bayyana, an amince cewa tutar ta kasance tsaka-tsaki a duk ranar da ɗan majalisa ya mutu da kuma a rana ta farko da rana ta biyu. Sai dai bayan kururuwan da 'yan majalisar dokoki na Amurka da wasu ƙungiyoyin tsoffin sojoji da masu sharhi akan yaɗa labarai da wasu 'yan ƙasa, shugaba Trump ya ba da umarni a sauke tutar zuwa tsakiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu haka Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniyar cinikayya tsakaninsu tare da barin kasar Canada a matsayin saniyar ware a yunkurin mai gurbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen uku da ake kira NAFTA kamar yadda shugaba Donald Trump ya bayyana. Wannan sabon yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen biyu za a kira shi yarjejeniyar Amurka da Mexico ne kamar yadda shugaba Trump ya bayyana. Yace za mu yi watsi da sunan NAFTA domin yarjejeniyar ta jima tana cutar da Amurka shekara da shekaru, inji Trump. Trump ya ce wannan wata babban rana ce ga harkokin kasuwanci kuma wata babban rana ce ga kasashenmu. Shugaban yana magana ne gaban manema labarai ta wayan tarho da takwaran aikin sa na Mexico Enrique Pena a ofishin shugaban na Amurka da ake kira Oval Office. Shugaban na Mexico ya bayyana fatarsa na sabunta wannan yarjejeniya. Shi ko Trump yana kallon wannan yarjejeniyar wacce ta share shekaru 24 a matsayin matacciya. Kamfanin Toyota ta ce za ta saka jarin dala biliyan 500 daga kamfanin motocin taxi na zamani da ake kira Uber.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Ghana, inda wasu jama'a a kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da hukumomin kasar suka fara ta yin amfani da wani tsarin kayyade iyali wanda zai baiwa ma'aurata damar haihuwar yara uku kadai. Daga Accra ga rahoton da Ridwanullah Abbas ya aiko mana.
Game da abin da daraktan zartarwar majalisar yawan jama'a ta ƙasa Dr. Leticia Adelaide Appiah ta yi kashedi a kai ne cewa yadda yawan jama'a ke daɗa ƙaruwa da kimanin kashi 2.5 duk shekara barazana ne ga cigaban ƙasa, don haka take kira ga gwamnati ta sake nazarin tsarinta na kula da lafiyar mata masu juna biyu kyauta tare da nufin rage yawan masu haihuwa zuwa 3 kawai. Bari dai mu ji ra'ayin jama'a akan wannan shawara.
Liman Ahmadu a nan sabon Fadama. Mu dai musulunci tun daga annabinmu ma muna alfafari da samun iyalai da yawa. To sai a ce kawai an tare mu gaɗa uku. A ni gaskiya ra'ayin dai bai dace da ni ba.
Sunana Aunty ta sallah a Fadama. Shawaran da Likitan ta kawo ni dai ban yi ra'ayi da shi ba. In dai government ya taimaka duban yara uku, alhamdulillah. Bayan wannan wanda ke da ikon duban yayan shi da Allah ya kara mai dai, alhamdulillah. Wannan kuma domin a musulunce ba daidai bane a ce mutum ka aihu yara dai uku kuro. Allah ke bada aihuwa, shi kuma ke ciyarwa.
Na ce mai Abdulgaba Abubakar. Ubangiji ke tusuwa ba, hukunci ke tusuwa ba. Amma ka rika kulawa. Akwai wanda ɗanai ɗaina amma bai kula da shi. Akwai wanda ƴaƴa ne 20 amma shi a komi da komi na shi a kula da shi.
Dr. Jang ma ƙwararren likita ne na haihuwa da cututtukan mata. Cewa yayi ba maganar al'ada ko addini ake yi ba, abin duba shine samun lafiyar uwa da abin haihuwarta. Sa'annan ga maganar reno har ya kai munzalin mutum mai amfani ga ƙasa baki daya. Yace
in general so far the economy is becoming harder and harder, the lesser
ga baki daya. Muddin dai sha'anin tattalin arziki ya dade tsananta, zai fi kyau haihuwan yara uku ko hudu. Shikenan addini daban ne da wannan. In kana jin saboda addini duk da hali na matsin tattalin arziki kana da hali da zaka iya kula da yara ko 20 ne, maganar ka ne. Amma ba zancen wai Allah ya baka haihuwa bane ka haifi yara ka kasa duban su su kangare wa tane su zama damuwa ga ƙasa. Hajiya Hazmau Yaro, unguwar Zoma a klinikin gwamnatin Accra New Town, ta ƙara bada ƙarin haske kamar haka.
Gaskiya na support. Ana ce kamar family plan da muke yin ga oh is your life is your choice. Muna gwadawa kamar ba haifuwa kwarai nan ba. Ehe, in kina son uku ne, fudu ne, biyar ne, amma shi a bari ya ja gaba gaba kadan. Amma ja gaba gaba kadan nan kuma in age kuma in shekaru kuma na karuwa, girma na zuwa, shi mai na da matsala. Don cikin midwifery mu an gwada muna kamar mace age of 10 guda ne after 40 years za ta haifu, ta samu kanta, ta samu yaro nan da kwarin da lafiyar shi. Ta haifuwa kwarai. Amfanin shi bai da yawa, don cutar shi ke da yawa ya fi amfanin shi.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To har yanzu dai muna kan batun haihuwan ne, amma wannan karan a Najeriya, inda ƙwararru a fannin kiwon lafiya suke ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan yadda ya kamata a riƙa yanke cibiyar jariran da aka haifa, da kuma sinadarin da ya kamata a yi amfani da shi wajen jinyar cibiyar ba tare da an fuskanci wata matsala ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hauwa Umar Udubo ta aika mana daga Abuja.
Jami'an lafiya matakin farko a Najeriya na koyar da mata yadda ya dace su kula da cibiyar jariri bayan yanke mahaifa. Bayan taron makon shayar da jarirai nonon uwa a Abuja, hukumar lafiya matakin farko ta wayar da kan mata su daina amfani da sinadarin spirit da kan sanya jariri bacci. Wannan ya biyo bayan gano wani sabon magani ne da akan shafa a cibiyar da kan yi tasiri ta hanyar samun lafiya da tsafta. Dr. Rukayawa Mako ita ce darakta mai kula da sashen rigakafi na hukumar lafiya matakin farko ta Abuja.
Cibiyan jariri sabon haihuwa, idan an shafa mai spirit kamar an shafa mashi sanadarin giya dan kadan kuma yana tsotsa a ta wurin, yaro yayi ta bacci yayi ta bacci. Sanadarin spirit sai aka gano cewa kuma bayan haka shi in an yi kusa da wuta da shi yakan kama da wuta. To sai aka ga cewa ai ya kamata a ajiye shi, ai amfani da shi wannan sabon sanadarin yana da sauki samu, yana da saukin aiki fiye da shi spirit din, sanadarin spirit. Majalisar Dinkin Duniya abinda ta zartar da cewa a duniya gabaki daya idan an haifi jariri wannan cibiyar ba miki bane, don haka abinda aka ce a wanke yaro a barta a haka. Amma jama'a mutanen mu sai suka zama a gargajiyan mu a dauki kashin kaji a sa kashin shanu a sa makilin na wanke baki a sa mai saboran duk sai ya kawo wata cuta ma yaro.
Maganin dai mai suna 4% chlorhexidine gel, kuma ana son amfani da shi musamman ma a kasashen Afrika. Dr. Wamako ta yi karin bayani.
Kowace mace ta gane cewa abubuwan da duk gwamnati ta kawo ma'aikatan lafiya da mu ma'aikatan lafiya sai an yi bincike an gano gaskiyan abu da lafiyanci da kuma illolin shi, duk sai an tabbatar babu cutarwa daga ciki sannan a batsa ma duniya shi. Don haka wannan maganin baya da wani cuta, baya da wani damuwa, kuma ainihin magani ne, yana da kariya ga kwayoyin cuta na bacteria, na virus da kuma fungi. Yana hana kwayan cuta ya zo ma cibiyan jariri, yana hana ciwon cankau, yana hana ciwon cira ma yaro sankarau kenan, duk yana karewa, ba zai shiga cikin cibiya, wannan kwayan cutan ba zai zo ya shiga cibiyan jariri har ya sa shi ya samu wannan ba. Da tetanus duk yana maganin shi. Don haka ina yekuwa ga mata su yi amfani da shi, su kuma san shi, kuma ba wani tsada yake da shi ba, yana nan kuma gwamnati tana bayarwa kyauta.
Babbar hanyar kare yara daga cutuka a matakin farko ita ce tsafta da kuma amfani da umarnin likita, hakanan sa tafiya asibiti kan lokaci in an ga alamun rashin lafiya. Hauwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara.
To madalla a gaida Hauwa, yanzu karfe 3 dare ne da minti kusan 14 a nan Washington DC. Ka shirinmu na gaba.
Kan Najeriya ni buri na mu so juna mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girma mu juna.
Najeriya mu zauna lafiya, mu har hati dangi na mu girma mu juna.
Wai araba suke sun sa'in tana hada aishara take, in hatta tarwa sai kugayan amfanin me take, tsaya mai nazari ka
karami aikin da na sani ikhwana Mafariki wai araba suke Sun manta sun siya intana hada aishara take Hatta tarwase ugayan amfanin me take Zaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
Wannan zangon shakatawa muke nan kuka saurara kada amanta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu ga shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Hanyoyi marasa kyau a Najeriya suna sanadiyar asarar rayuka masu dimbin yawa a cikin hatsura akan hanyoyin mutane da dama ne ke mutuwa sakamakon ramukan kan hanya ko kuma potholes a turanci a jihar Lagos a cewar jami'ai a cewar wani rahoton hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2018 yankin Afirka ta Yamma ta samu kashi 16 cikin 100 na mutuwar hatsarin ababen hawa a duniya lamarin da ya karkato da hankalin masana akan batun hanyoyin mota a kasashen Afirka irin su Najeriya a jihar Lagos hukumomi sun rufe makekiyar gadar nan ta mainland ko kuma gadar IBB gada mafi tsawo a Najeriya domin duban yanda za a inganta ta don kaucewa hadari da ka iya lakumin rayuka masu dimbin yawa sai dai wasu mazauna jihar Lagos din basu labunta da wannan mataki da gwamnatin jihar Lagos ta dauka ba wakili Babangida Jibrin na dauke da karin bayani
tuni dai wasu mazauna birnin na Lagos suka fara kokawa game da wahalar da suke sha wajen samun ababen hawa wata sanarwa da commissioner sufuri na jihar Lagos Mr. Ladi Lawan ya fitar bayan shiga wani hali na kakanikayi da masu motoci da kuma fasinjoji suka shiga lamarin da ya haifar da tsadar ababen hawa daga guri zuwa guri a birnin na Lagos mai cike da ababen hawa da kuma jama'a shi dai wannan gada mai tsawon kilomita fiye da 12 an gina shi ne shekaru fiye da 35 da suka gabata kuma so biyu kacal aka taba duba shi ko rufe shi domin yin gyara labarin da kuma a cewar masana ya kamata a ce an gudanar da irin wayannan gyararraki ko kulawa tun ba yau ba kamar da engineer Garba Zuru ya sheda mani
gada din kaga tana da tsawo tana daukan manyan motoci da kaya masu dimbin yawa sannan gada tana da bangarori da yawa to kowane bangare ya kamata ya cancanta a duba shi a kowane lokaci daidai yake da aka yi shi akwai turakunta na can kasa wanda suke karkashin kasa cikin ruwan da ake cewa fire akwai wanda suke tallabe da ita wanda ake cewa a bitumen ko kuma a santa pias su ne ginshikai na gada din sannan akwai hannayen gada sannan akwai deck wanda shi ake bi sama sannan akwai abunda ake aza wa'annan gada samanta da kuma inda ake bi wanda ake ce ma deck to kowane bangare ya samu na kasu to dole ne a gyara shi to wannan abunda ake yi ana dubawa a ga kowane bangare yadda aka yi gadan nan tun harko tun asali yana nan ana iya bin ta ko ba a iya bi ko akwai abunda za a gyara idan ka dubi wannan gada da kyau zaka ga cewa daga saman gada din ka duba kana hangon ruwa to dole ne kaga akwai wani sashi wanda ya samu matsala naga expansion joint dinta ya samu wasu ƴan matsaloli wanda dole sai an duba aga za a sake wani karfe ne za a yi welder ne akwai yadda za a sake sa wani su minti duka sai an dubi wannan, sannan ai abun da ake cewa integrity test, wato abun ga jaraba zan ce ta cancanta, ai magana jarabawa cancanta, ya cancanta a dunga bin ta cancanta a dunga bin ta ko ba ta cancanta ba sai ai mata wasu gyara, to duka sai an yi wannan abun don a gane. Kuma ya kamata a dunga wannan daga lokaci zuwa lokaci, musamman irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama, a duba a ga haka take, domin in ba a wannan za a wayi gari ta dauki dimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku, Allah ya kare.
Wasu mazauna birnin na Lagos da Tuni suka fara kokawa game da halin da suka samu kansu a ciki, kamar da wayannan mutane ke cewa wannan malama ta ce tun misalin karfe 5:30 na fito domin samun bus da zai kai ni gurin da zani, amma har yanzu ban samu ba, duk wanda ya zo sai ka ji suna kiran naira 1,000 ko kuma naira 700 akan fasinja guda kacal. Wannan malami ma ya
there are few buses coming and most of the bus are here trying to extort the commuters. Imagine a bus or all the buses coming and they are saying we are going to Adeniji 1,000 naira per person.
Ka duba gani wai motocin da ke fitowa za su Adeniji, kowanne sai ka ji yana cewa a biya shi 1,000 akan fasinja guda. Sanarwar da gwamnatin jihar ta Lagos ta fitar ta ce za a bude shi ne a ranar Litinin din nan, abinda kuma gwamnatin ke ganin cewa zai taimaka wajen sanin irin gyaran da za a yi wa wannan gada domin kaucewa duk wani abu na asha da zai iya faruwa a nan gaba. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Yau anan ne kuma za mu kawo ƙarshen wannan shiri, sai sabon mako za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman shi wakilinmu na jihar Lagos Babangida Jibrin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun da jaridar Le Sahel, wacce ta rawaito cewa gwamnatin Nijar ta yi wa wasu 'yan kaso ahuwa a albarkacin babbar sallar da aka yi shagulgullanta a makon jiya. Jaridar na cewa a wata takardar da shugaba Muhammadu Isuhu ya saka wa hannu ne aka bayyana daukar wannan mataki da ke sassauta wa'adin zaman wakafin fursunoni da dama, ko da yake matakin bai shafi mutanen da suka aikata manyan laifuka ba, irin su rubda ciki akan dukiyar kasa ko safarar miyagun kwayoyi da makamai, kisan kai, cin hanci da dai sauransu. Jaridar Ayr Info na cewa an karkata akalar cimakar da gwamnatin Niger ta aike Agades domin a raba wa talakawa kyauta ko kuma sayar da ita akan farashi mai rahusa. Jaridar na cewa a bayyane take irin waɗannan bahuhuwa na ɗauke da rubutun da ke nunin kayan agaji ne, amma kuma yau aka waye gari wasu 'yan kasuwa da mashawartan da'irar Agades suna hada-hada da su a kasuwar ta Agades. Jaridar Le Canard Enfiri, wacce ta gudanar da bincike a game da wahalhalun 'yan Nijar akan maganar ruwan sha, ta yi labari akan yadda jama'a ke nuna rashin gamsuwa da ayyukan kamfanin ruwa, wato SEN. Famfuna ba sa kawo ruwa akai-akai, ballantana a yi batun tsafta, amma kuma a ƙarshen wata a caji kuɗi irin na fitar hankali, in ji Le Canard Enfiri. Jaridar Le Temps ta mai da hankali akan ayyukan hajjin da aka kammala a makon jiya a ƙasar Saudiya, inda aka samu ziyarar miliyoyin mahajjata daga sassan duniya. A ci gaban wannan labari, jaridar ta ruwaito irin matsalolin da wasu alhazan Nijar kimanin 3,000 suka fuskanta, inda suka shafe kwanaki 3 cif ba ci ba sha saboda rashin kulawa daga jami'an hukumar alhazai, wato koho, lamarin da ya haifar da tayar da jujuyoyin wuya daga wajen alhazai waɗanda ta kai su ga shigar da koke a gaban hukumar kula da ayyukan haji ta ƙasar Saudiya, in ji Le Temps. Mu kulle sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Matinal, wacce ta rawaito labarin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda hukumar zaben kasar ta yi watsi da takardun wasu gaggan 'yan takarar zaben shugaban kasa na Disambar 2018, cikin su har da tsohon jagoran 'yan tawaye Jean-Pierre Bemba. Jaridar na cewa kallo ya koma sama saboda waɗanda matakin hukumar zaben ya ritsa da su sun kudiri aniyar maka hukumar a gaban kotu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. Dangane da tattaunawa da ake yi da manyan mutane na duniya dangane da tafkin Chadi, Allah ka sa tattaunawa nan za su ci alheri, ce ba taron shan shayi ba, saboda ni ina ganin a haka yana da kyau sosai, ya dace.
Sunana Lawal Faraja Gashiwa. Maganar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi kan cewa muradin kasa na gaba da haƙƙin dan adam, kan cewa kenan yana magana kan cewa dole kamar idan wani ya saba doka, to dole ne a doka ita ma ta taka shi. Wannan maganan haka yake gaskiya kan, domin Muhammadu Buhari da tun farko din an zo a haka din, da da yawa an samu canji a yanda halin da kasar take ciki a yanzu tun da farkon karban gwamnatin da kenan.
Mai magana Alhaji Abdulmulk, kakakin RDR canji, birnin Kwanne, jamhuriyar Nijar. Shugaban kasa na Nijar, da kai da makarraban ku, kuna son ku jawo mana musibar da ba mu iya kareta. Kun kira yi sansanin kashe sun waje na mayaka nan Nijar, don su te su yi kai yan ta'adda su te wurin yako. Ya za a yi ka aje wanda zai yako yan ta'adda ba su banka su cikin kasan mu ba? Da talaucin mu da rashin mu, bantin manzin ka jawo mana basussuka, ka jibga mana cikin kasa, kuma ka jawo mana baƙin jini, ka yaba mana, ka jawo mana mayaka, ka yaba mana cikin kasa, a zo yan ta'adda sai ta hormona cikin kasa.
To, muna godiya da fatan za ku ci gaba da aiko da sakonnin naku. Yanzu ga labarai a takaici.
Kamfanin Toyota zai saka jarin dala miliyan 500, wato biliyan guda, a kamfanin motocin taxi na zamani da ake kira Uber. Wannan kudin dai shi ne kason kamfanin na Toyota da za su haɗa hannu da kamfanin Uber domin samar da motocin haya ko taxi da za su sarrafa kansu. Kamfanin na Toyota dai, wanda yana daga cikin manyan kamfanonin duniya wajen kera motoci, ana kallon kamfanin a matsayin wanda yake baya ga dangi a cikin takwarorinsa irin su General Motors da kamfanin Gogo a wajen kera motocin nan masu sarrafa kansu. Gwamnatin Afghanistan ta ce Rasha ta ɗage taron sulhu da aka yi niyyar yi sati mai zuwa idan Allah ya kai mu a ƙasar Afghanistan. A cikin sanarwar da ta fito daga ofishin shugaban Afghanistan a ranar Litinin, ta bayyana cewa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da shugaba Ashraf Ghani na Afghanistan sun cin matsaya cewa daga wannan taron, ɗage wannan taron har zuwa wani lokaci nan gaba. A cikin sanarwar, Ghani ya bayyana cewa wannan taron kamata ya ce ya zamo ta Afghanistan ce ta shirya shi, kuma take shugabantansa. Gwamnatin ƙasar Iran ta gaya wa kotun duniya jiya Litinin cewa sake sawa ƙasar takunkumi da Amurka ta yi zai durƙusar da tattalin arzikin ƙasar, kana jefa ilahirin yankin gabas ta tsakiya cikin mawuyacin hali. Daga nan ta roƙi kotun duniya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da ta dakatar da matsalar lamban tattalin arziki da hukumomin da ke Washington suke yi wa Tehran.
Ta gaida Ladin Ibrahim Ayawa, wanda kamar da kuka ji shi ya tani gabatarwa, da Solomon Abu da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai kuma injiniyarmu Zainab Abdulrahman. Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin baki ɗinsa a wannan lokaci, sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin, wato shirinmu na yamma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki hada shirin noma wanda Safinatu Sada Sudangi za ta gabatar. Kafin nan, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, a birnin Washington DC, salamu alaikum.